الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الأربعاء غوما غوتن ذو القعدة هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دليهدو da 44 wanda ya dace da 31 da watan 5 shekara ta 2023 miladiyyar haihuwar Annabi Isa da Maryam alayhi salam. Zamu ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Wasailul Mutaqabbala da aka fi sani da 20. A wannan darasi namu na 32 za mu tashi farkon shafi na 64 da alfazazi yake cewa huwal mujtaba lillahi min anbiya'ihi alam tarahu qad dammahum lilwa'ihi wa asra bihi min bainihim lisama'ihi zamami ya abqahu raja'u liqa'ihi wa illa fa ahsha'i tuqaddu wa tuhnazu kasani hawal mukhtari bizzata mukmadi wa aqsadani sahamul firaki bimarsadi wa hubbiya fihi fi mazidi ta'akkudi zakhartu lihawlil hashri hubba muhammadin وذلك أعلى ما به يتعوض بنفسي قاد للحبيب ورائح ألاح له نور بيثرب لائح رسول أتتنا من لديه نصائح ذريعة أمثالي لديه مدائح كما فصل الدر النفيس الزمرد. Albazazi ya ce huwa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mujtaba shi ne abin zabi lillahi ga Allah min anbiya'ihi daga cikin annabawansa. Dukkanin annabawa zababbu ne, to amma kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka sake zabensa daga cikinsu, aka fifita shi akan kowane annabi. Sai ce alam shim alam tarahu, baka ga cewa ko baka san cewa shi Allah tara anan da ma'anar ta alam. Alam tarahu, baka san cewa shi Allah qaridan mahum ya tara dukkanin annabawa liliwa'ihi karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk wani annabi to yana karkashin tutar manzon Allah ne. To kaga wannan yana nuna cewa an zabe shi da fifiko a kansu. Sannan wa asra bihi, Allah ya tafi yin isra'i da shi lisama'ihi domin hawa zuwa samansa min bainihim daga sauran annabawa. Dukkanin annabawa ba su samu wannan matsayi na isra'i da mi'raji ba. Yana daga cikin khususiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga wannan duka ya ne maka sharhi na zaben da Allah yayi ma annabi tsakankanin ragowar annabawa, ci wanda ya huwal mujtaba lillahi min anbiya'i. To shine sai fara lissafa maka a abadan zabi din ko mawaqif da aka zabe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama. Daga ciki Allah ya tara annabawa karkashin tutar annabi Muhammad. Na biyu kuma Allah ya yi isra'i da shi zuwa sama. To sai alfazazi yace yace raja'u liqa'ihi, yayi can karshe raja'u liqa'ihi, kaunar haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To abqahu zamamiya, zama'iya abqahu zama iya shine yawanzar da sauran rayuwata wato tsammanin cewa zan samu haduwa da annabi to wannan abin shine yawanzar da zama iya ai baqiyatu hayati sauran ruguwar rayuwata da ina tunanin cewa bazan ma hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba na fatan in samu haduwa da shi ko da alafira ne to da rayuwar to ta riga ma ta kare tuntuni sai ce wa illa gashi nan zai fada in ko da ba dan kaunar cewa zan hadu da shi ba fa ahsha'i kaga kayan ciki na yace to qaddu ana kakkatse su wa tuhnazu kuma ana soya su wato inda ba dan wannan rugoro wannan fatan cewa zan samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace to da hanjin nawa ma sun kakkatse ma da an kona su an sassoya su sai ce hawal mukhtari san manzon Allah abin zabi kasani ya tufatar da ni bizzata sutura mu kuma da tabakin ciki ta damuwa damuwa wadda take boyayya ita ake kira da al mukumadi bizzatu shi kuma sutura sai ce samul firaqi kibiya na rabuwa wa aqsadani ya same ni bi marsadi a madakata wa hubbi fihi so naga annabi sallallahu alaihi wasallama fi mazidi ta'akudi koyo shi karuwa yake yana kara karfafa kullun karuwa yake sai ce zakartu na tanadi hubba muhammadin son manzon Allah li haulil hashri saboda firgici na tashi alkiyama tsammanin cewa wannan so na annabi sallallahu alaihi wasallama ya sassauta min tashin hankalin ranar gobe kiyama shine haulu kuma wazalika wannan son annabi shine yace a'ala shine mafi daukakan da ma yuta'awwadhu bihi abinda ake neman tsari da shi wato yana daga cikin abubuwa madaukaka wanda musulmi zai nemi tsarin azabar Allah ko kuma fitinar rayuwa da shi da mutum ya riki san annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake gwamaye da cikakkiyar biyayya sai ce saboda haka gadin a nan gaba mai yin samako wara'ihun da mai yin marece lil habibi domin kai ziyara ga manzo sallallahu alaihi wasallama bi nafsiya to rayuwa ta fansa ce gare shi tunda ni ban tai ba to in ma an samu wanda zai je da safi ko da yamma to rayuwa ta fansa ce a kansa sai ce alaha lahu nurun alaha ya bayyana lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama nurun wani irin haske wanda yake la'ihu mai bayyana bi yasariba a madina kun san kamin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira to madina tana cikin duhu da annoba da sauran abubuwa ba ta da dadin zama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hijira ya zo madina sai ta yi haske da kamun ya zo ana kiranta da yasribu amma da ya zo ta samu haske sannan ya yi addu'a aka yaye wannan annobat da ke cikinta da rashin lafiya za ka ga koyaushe mutane ba lafiya ana yawan mutuwa da sauransu musamman bako in ya zo cikin kankanin lokaci sai ya kabu da rashin lafiya to sai annabi ya samu ta suna da al-madinatul munawwara to tun daga wannan lokaci sai haske ya bayyana a nan madina din aka canza mata suna daga yasrib ta koma al-madinatul munawwara rasulun shi wani babban manzo ne ai huwa rasulun akan kaddara mubtada huwa rasulun shi wani irin manzo ne babba atana da yazo muna milladaihi nasaihu wato atana nasaihu wanda nasihohi da yawa atana suka same mu milladaihi daga gunsa shine alqur'anin da yazo da shi da kuma hadisan da muka samu na maganganun sa wanda suke dauke da nasihohi masu tsada sai ce zari'atu amsali wato hanyar amsali wanda yake irina ko kuma masu rayuwa irin tawa ladaihi agun manzon Allah mada'ihu shine baitoci da za a shirya domin a yabe shi to ita ce babbar hanya wanda za ta sada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya riga yayi nashi waki sai ce to hanyar wanda zai zo yabi ta farki irin nawa shi ma yabi manzon Allah to wannan yabon da zai yi to shine zai zama masa tsani wanda zai yi tawassuli da shi ya samu ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama ranar gobe kiyama sai ce kama kamar yadda az-zumurruzu wato wani nau'i ne na lu'ulu'i a asalin sa zabar jaduni az-zabar jad wani nau'i ne na lu'ulu'i gabalin sai aka yi kalbin kalma din saboda kafiya wannan kafiya ko wannan kafiya rawi din ta yana karewa da zalun ta shi yasa sai ya canza mu kalmar fasali daga zabar jadu sai ya mayar da shi az-zumurruzu az-zumurruzu to wannan shine yace kamar yadda kalal lu'ulu'u fassala yake fita daban ya rabu da ad-durran nafis da lu'ulu'i ko gol wanda yake mai tsada zaka ko a bangaren zinari misali kala kala ne daban daban wani yafi wani tsada wani yafi wani kima to haka shi ma lu'ulu'u da ake tonowa cikin teku to akwai mai tsada sosai wanda shi zabar jadu din bai kai ainihin wato sauran ragowar lu'ulu'i tsada ba to ya kamar yadda idan aka harhada bangarorin lu'ulu'i da dama wanda aka dauko aka debo daga teku to zaka ga mai kyau yakan fita daban wanda bai kai shi ba shi ma yakan fita daban to haka kai ma in ka zama mai yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ranar tashin kiyama zaka zama ka zama ka bambanta da sauran ragowar mutane wanda su samu damar sai bai annabi ba amma kila ba malamai bane udaba'u Allah bai hore musu waƙe ba ko kuma Allah ya hore musu ba su samu sanye ba to kai da Allah ya hore baka kuma kai yabon bisa ka'ida to ran tashin kiyama Allah zai bambanta ka da sauran waɗanda ba su yi ba shine abin da yake magana akai sai ce munal qalbi gurace guracen zuciyata shine launalal muna da a ce zai samu damar cin nasaran bukatocin nasa biqtirahihi da abin da yake fatan samu yace shine ziyaratu kai ziyara ga man qadal wara wanda ya jagoranci halittu gaba daya bi salahihi tare da yaran sa waye akwai wani guri da zuciyarsa ta himmantu da cin masa to shine kai ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gurace gurace da dama a cikin zuciyarsa kuma da za a bashi zabi cikin wannan gurace gurace wanne ne ka zaba a hada ka da shi yace to da zai zabi ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace siwa man aba sai dai wanda yake ya kai ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma yake ya bi manzon Allah kila ya kangare ya kafirce manzon Allah to wannan kan faqata dahu bisilahihi manzon Allah yakan kora shi zuwa ga musulunci tare da takobinsa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo karon farko ba ya kan mutane ya tayi ba da'awa ya fara an kira mutane zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci zuwa ga imani wanda ya bijire kuma ya zo yana cutar da musulunci ko musulmai to shi sai a yake shi to saboda haka wasu sun shigo musulunci da zabin kansu wasu kuma ta hanyar jiharin manzo sallallahu alaihi wasallam zunubiya zunubaina arju ina fatan mahawaha goge su bimtidahihi a dalilin bidin nan sababiya a dalilin yabo na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yabo da nayi ina fatan zunubaina da nayi wa Allah Allah shi goge min su sai yace domin wa kam gariqin zayyawa ake samu wanda ya nutse cikin wato tekun zunubi filujjatin a cikin teku mai zurfi wa hawa yunqazu amma daga baya sai kaga an tsamar da shi daga wannan zunubin ana samu yawa kamar yadda ba duk wanda ruwa suka ci kwanan shi za su kare ba wani yana samu a tsamo shi to haka wanda ya nutse cikin shi ma tekun zunubi so zai yawa rahmar Allah za ta tsamo shi sai kaga ya tuba to tunda haka ne shi yasa yace to bazan ɗebe tsammani daga Allah ba to shine yace bi madhin nabi a dalilin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iqta zamanaka to ka bata lokacinka gaba ɗaya akan sa ka yanke lokacinka gaba ɗaya ka bayar da shi domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka yi haka turshadi turshadi majzumi ne saboda jawabu talab turshad kama saboda kafiya wazani kai saboda wazani shi yasa sai aka harraka dalil da aka ce turshadi za a shiryar da kai saboda haka da zaka bar komai wanda ya shafi al'amuran duniya ka koma kawai baka da aiki sai yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau ka rubuta kasida kaza ka rubuta alfiya ka rubuta ba'iya ka rubuta ta'iya ka rubuta ha'iya ka rubuta jimiya sa'iya ila akhirih to wannan ba kai hasara ba zaka samu shari'a sai ce bi nazumin in ka gara ma kai awaki dan shi yafi yawa kuma shi magabata sun kahi wajen yaba annabi suka yi shi awaki kamar yadda wannan da muke karantawa kaga awaki ne wa nasrin in kuma baka yi waki Allah bai hore ba waka ba dan waka horewa ce bai waci ba duk malami ke iya waki ba to sai kai rubutu na zube sai kai rubutu ka rubuta makala sai ce in atakata in haka samu iko ya ce musarmadi kuma ka yi haka matsawar dawamaka a duniya ba na matsawar iyakar rayuwarka kullum ka yi ta yi shi yaba annabi baya yawa muddin an yi shi bisa ka'ida kuma yabin yana gwamaye da cikakkiyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mun sha faɗa yabin kaɗai ba biyayya la fa'ida ta fi baya da fa'ida bi zalika a dalilin haka in ka riƙe wannan tahawabin na'imil muwabbadi to za ka rabauta da ni'ima abin dawamarwa shi ne gidan aljanna kamar dai ne babu shara da cewa kai ɗan aljanna ne ridwallahi yarda Allah fi madhin nabiyyi muhammadi ta tabbata a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ake kira da Muhammad. Sai ce wala tughfil al-itinaba. Kuma in ka zo yabon nan to ga shawara. Yace kada karabkana da yin itinabi fin nazmi wajen rubuta waƙenka. To ana buƙatar kai itinabi wajen yaman annabi itinabi ake so ba ijazi ba. Saboda ana son a wasa kalmomi masu yawa. An gane ko? Daidai ma'anar da kake son ka faɗa. To wajen yabo ba a son ijazi. Kawo alfazi yan kaɗan, amma kuma suna ɗauke da ma'anoni masu yawa. Haza huwa da ijaz. To wannan ba a buƙatar shi wajen yabo annabi. Kuma ba ma annabi kaɗai ba sallallahu alaihi wasallam. Dama al'adar mawaƙa in kana ɗaukar abiyat nasu na al-mada'ih. Kila sha'iri ya yabi basarake kaza ko wani ya yabi duk dai abin da ya shahe yabo to ba a son ka dauki usulubi na ijazi ana son ka dauki usulubi na al-itinab saboda sa akai ka kai ibrazin sifofin mutum kyawawa ka kambama shi abubuwan da an rufe na alkhairi wa'inda al'umma ba ta sani ba sai ka fito da su wannan kenan saboda haka yabo ya sha bamban da sauran abubuwa duk da wasu suna saba ma wannan usulubi din zai yawa zaka ga mutum ya rubuta kasida yabo yake yi amma kuma sai kaga yana ijazi sosai to wannan kuskure ne a ka'ida ta adabi amma in zaka bada labarin wani abu ko sirran malaminka ko tarihin wani basarake to wannan ana buƙatar ijazi a wajen tarihi ba komai zaka ambata ba ko wace kalma zaka kawo ba to haka shi ma in za su rubuta kasida domin soyayya ko al-ghazl wa tashbib to shi ba su da ijazi sosai amma shi yabo to idinabi ake wan nasri haka kai idinabi wajen nasar al-muhimmu dai suna cewa li kulli maqamin maqalun ko wani maqami da hali to akwai zancen da ya dace da shi inda ake buƙatar kai idinabi ka faɗaɗa to sai kai inda ake buƙatar al-ijaz sai kai wannan shi ake kira da balaga ya nuna cewa ka san abin da kake yi kuma kana aje al'amurra inda suka dace amma wuri idinabi kai ijazi to wannan ya nuna baka san abin da kake yi ko wuri ijazi kai idinabi hatta wurin wa'azi akwai inda ya kamata kai idinabi akwai inda kuma ijazi ake bukata ya danganta daga maudu'in da ka dauka ya danganta kuma daga mutanen da ke sauraron ka ya danganta da kuma halin da ake ciki kai zaka kalla yawwa zance dama ana kula da maqami ana kula da zarfu zaman zarfu al-makan muqtada al-hal wani wuri ake wani hali ake don ana kula da su to duk wannan ne ba za ka gane wannan ba dole sai ka karanta balaga sosai laqad haqiqa sharaha al-maula sadarahu Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama li ahmad ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kamin ma ya aiko shi kama hatta anhu wizrahu kamar yadda Allah ya sauke masa nauyin da ke garin bayansa litahayyur kuma duka Allah ya haka ne dan ya zabe shi yana ishara zuwa ga alam na sharah laka sadarak wada'na anka wizrak sai ce wa qad kana qabla al-ba'thi haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kame a aiko shi da risala an qada zaharahu ko wato an qada ya ainihin dora nauyi akan garin bayansa. Amma da aka bashi risala to sai aka dauke wannan nauyin. Sai aka dauke shi. Shine ma'anar da Allah ya fada, allazi anqada zaharaka. Sai ce rasulun wani irin manzo ne karimin babba. Qaddaba Allahu amruhu, wanda zaka ga Allah yana gabatar da al'amarinsa, sha'aninsa. Amruhu anan sha'anuhu, Allah ya gabatar da sha'anin manzon Allah ala kulli nahayin aw amri, akan duk wani hani da zai hani bayinsa, aw amri ko akan wani umurni da zai umurci bayinsa. Qad taqaddama, wanda hakika ya riga wato ya gabatar da na annabi tukuna kamin nashi umurni. To duk wanda yana nuna girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In kana karanta alqur'ani zaka ga abin da ya shafi haƙin annabi, to zaka ga alqur'ani yana kausasawa, yana tsanantawa sosai sabanin abin da ya shafi janibinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan duka yana nuni kan inaya da kuma kulawa ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sunan zamu kwana insha Allah sati sai mu tashi anafa ala ahli alfada'il fadlahu. فإلى أهل الفضائل فضله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.